أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما صارم نقصد النساء ina muku sallama irin ta'addinin musulunci da ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah mun saki dawowa ci gaba da wannan karatu na fasalar littafin Ibnu Ashir, wanda a yau shine halkan mu ta 8, kuma a halkan mu da ta gabata mun muna cikin karatu ne a cikin mustahabbai na sallah. To kuma sai lokaci yayi mu yi da kai su ba, don haka insha Allah za mu ci gaba da ainihin waɗannan mustahabbai din na sallah din. Wanda in ba manci ba mun tsaya ne daidai baitin da ainihin shi malami mana magana akan namiji ya nisantar da watan cikin shi da kuma cine nan shi kare hadisi wajen sujada kai ya dunkule mana, kuma ya nisantar da tsakanin gwiwayen hannun shi da kuma gwiwayen kafafuwar shi kare hadisi ya zama ya dan bude hannuwan nashi din wurin sujada. To mun kare wannan, to zamu tashi baiti wanda kai bin wannan din, wanda yake cewa wasifatul julusi tamkinul yadi min rukubatayhi fi ruku'i wa zidi nasbahu ma qira'at al ma'mum fi sirriyatin wa al yadayni faktafi. Yace wasifatul julusi, abinda asifar zama, tamkinul yadi shine tabbatar da hannu. Wato yanzu yana son ya gwada mana yanda ake ya ake yin shi. Sai yace wasifatul julusi, abinda watan sifar zama shine tamkinul yadi, tabbatar da hannu. Min rukubatayhi, daga gwiwayen shi, azasu bisa gwiwayen shi ma'ana. Fir ruku'i, a cikin ruku'i, haka nan a cikin ruku'i shi ma azza hannun shi bisa gwiwayu. Wazidan nasbahu, ma yace kuma ka kara watan kafa su hannuwa din a wajen ruku'i din. Sannan qira'atan, duk da ke bari mu bayani wannan, sannan shine yake wato abinda sifar zama din tamkinul yadi, tabbatar da hannu. Min rukubatayhi, daga gwiwayen shi, wato shine idan mutun zai zama din nan zai aza hannun shi bisa gwiwayen shi lokacin zama. Sannan haka nan cikin ruku'i shi ma idan mutum zai yi ruku'i, ana son ya tabbatar da hannun shi. To shine ma'anar yake nufin wasifatul julusi, abinda sifar zama tamkinul yadi, tabbatar da hannuwa. Min rukubatayhi, daga gwiwayen shi. Fir ruku'i, haka nan a cikin ruku'i shi ma ya aza hannun shi bisa gwiwayen shi. Wazid nasbahuma, ko kuma kana iya cewa fir ruku'i wazid nasbahuma, a cikin ruku'i kuma ka kara kafa su waɗannan hannuwan naka din bisa gwiwayen naka din. An fahimta? Wasifatul julusi, abinda sifar zama tamkinul yadi, tabbatar da hannu. Min rukubatayhi, daga gwiwayen shi. Sannan fir ruku'i, a cikin ruku'i wazin nasbahuma, ka kara kafa su waɗannan hannuwa din naka bisa gwiwayen naka, ma'ana ka tabbatar da ka kara su bisa gwiwayen ka daidai. Sannan sai ce kuma qira'atul ma'mumi, karatun ma'mum, ma'ana mabil liman, karatun mabil liman fi sirriyatin, a cikin sallar da ake yin karatu a boye. Wad'al yadaini, sannan da aza hannuwa biyu. Yace waqata, sai ka dauko wannan wawan din, sai ka dauko, sai ka ce faqatafi kabibi wad'al yadaini, aza hannuwa biyu. Hazwa uznin, ko ba makaranta shi ba, ko ladas sujudi hazwa uznin wa kaza rab'ul yadaini inda al-ihram khuza. Wato shine yake nufin, zan mai tabbacin da a fahimce shi. Qira'atul ma'mumi, karatun ma'mum fi sirriyatin, a cikin sallar da ake karatu boye. Sannan wad'al yadaini, aza hannuwa, sai ce faqatafi kabibi wad'al yadaini, aza hannuwa, sai ka ce hazwa uznai, hazwa uznin, daura da kunni, ma'ana gefin kunni. Ladas sujudi, nan gun yin sujada. Wa kaza, haka nan raf'al yadaini, raf'ul yadaini, daga hannuwa. Indal ihram, gun kabbar harma. Khudha, shi ma ka rike shi, mustahabbi ne. Watan ma'ana shi ne abinda yake nufi qira'atul ma'mumin, qira'atan al-ma'mumi, karatun ma'mum fi sirriyatin, a cikin karatu, a cikin karatu inda ake boye karatu. Wato kuma irin sallar azhar ko la'asar, an gane, ko kuma rakoi biyu na isha'i da ake boyewa na karshe, ko dai ta isha ta karshe ta magariba. To shi ma'mum yayi karatu a boye, anan wurin to mustahabbi ne can inda akai ne bai ne an ka ci a kai ya karatu ya shuru da ya saurari liman kurum aka ce ko da fatiha ci ko ba dole sai ya karanta din ma an gane amma inda kalima yake boyin karatu a boye to mustahabbi ne shi mamun ya karatu din to shine ma'anar qira'atul ma'mum ya karatu mamun fi sirriyatin a cikin karatun da ake yi a boye sannan wad al yadaini az yace faqata fi kabibi wad al yadaini az hannuwa hazwa uznin daura da kunni ma'ana a gefen kunnin kama fi lada sujud a gun sujuda in zaka yin sujuda ya zama hannuwan naka suna saiti da kunnuwan ka an fahimta can ga kasa sadda zaka az hannuwan naka kasa din wani sujuda din to su zama suna saiti da su kunnuwan naka din sai yace wa kaza haka nan raf'ul yadaini daga hannuwa indal ihrami nan gun kabbar harma khuza shi ma ka rike shi mustahabbi ne sadda zaka yin kabbar harma sadda zaka ce Allahu akbar to wannan daga hannuwan da zaka yi mustahabbi ne ana so a daga hannuwa in za a yi ita wannan kabbara ta harma ne to daga hannuwa din to shine mustahabbi ita kabbar harma ita kuma falilla ce kamar yanda ya gabata sannan yace tawailuhu subhan wa zuhuran suratayn tawassudul isha wa qasral baqiyin a yace tawailuhu sannan bayan wannan tawailuhu suratayn tsawaitawa ta ga karatun surori guda biyu na raka'a farko da ta biyu kenan subhan ga sallar asuba wa zuhuran da kuma sallar azhar tawassudul isha da tsakaita karatun isha'i wa qasrul baqiyin da takaita sauran baqiyayin da takaita sauran guda biyu din wato su ne sallar la'asar sallar la'asar da magriba kenan takaita nasu abinda yake nufi shine yace tadawailuhu subhan tadawailuhu suratayn tsawaitawa ta ga karatun sura guda biyu na raka'a farko da ta biyu kenan subhan wajen sallar asuba mutum ya tsawaita karatu ma'ana ya karanta sura mai tsayi wa zuhuran da kuma azhar mutum ya karanta mata ita ma dogo sura wajen karatu na waɗannan raka'o'in guda biyu din raka'a farko da raka'a ta biyu to shine yake nufin tsawaita sun sannan sai ya ce bayan wannan kuma yana daga cikin mustahabbi tawassul isha tsakaita karatun sallar isha'i ma'ana ka karanta sura matsakaiciya ita ba dogowa ba ita ba gajera ba sannan wa qasrul baqiyin da kuma takaita watan sauran guda biyu din sallolin guda biyu sun kai saura shine sallar la'asar da sallar magriba sai ka karanta surori gajeru su kuma to mustahabbi ne to wannan shine abin da yake nufi ga wannan baiti shine tadawailuhu suratayn tsawaitawa ta ga karatun sura guda biyu ga raka'a farko da ta biyu subhan ga sallar asuba wa zuhran da azhar tawassudul isha tsakaita karatun sallar isha'i wa qasrul baqiyin da takaita sauran guda biyu din la'asar kenan da magriba sai ya ce ka suratul ukhra ka zal wasta istihab sabqo yadin wad'an fi raf'i wa fi raf'i rukab yace ka suratul ukhra kamar takaita karatun sura ta karshe ka zal wasta haka nan zama na tsakiya kuma istihab an so sabqo yadin rigen hannu wad'an wajen azawa a wajen sujada kenan wa fil raf'i a cikin dagowa kuma daga sujada miki tsaye ar-rukab guwa yusu kuma su riga dagowa abun nabi shine yace ka suratul ukhra kamar karanta kaita karatun sura ta karshe shi ma mustahabbi ne kamar misali zakai sallar azhar tunda an ce rakawoyin guda biyu din ka karanta musu dogayen surori to amma in ka karanta ga raka'a farko sura da ka karanta ya zama ta dara wannan wanda zaka karanta ga raka'a ta biyu tsaye ka gane wanda zaka karanta ga raka'a ta biyu ta zama mafi gajarta an gane bisa ga wanda zaka karanta ga ta farko din shine ma'ana duk sallolin gaba ɗaya haka zaka yi su kowace sallah ce da inda aka doga yan surun din da aka gajerun ya zama wajen karantawa din raka'a farko ita aka karanta ma dogon sura ta biyu din ta dan dala ta biyu ta raka'a ta biyu kuma ya zama ta raka'a farko sura raka'a farko ta dan dala ta tsayi to shine ma'ana ka suratul ukhra kamar ta kaita karatun sura ta karshe kazal wusta haka nan watan zama na tsakiya shi ma ta kaita zashi wato shine in kai wajen abun nan ita tahiyya in kai raka'a biyu ga sallah mai raka'a hudu kenan in kai raka'a biyu kaga zaka zauna sai kai tahiyya in kai tahiyya sannan sai ka miƙe tsaye ka ci gaba da sallah ka ida cika saura to wannan zaman to ka takaita shi ma'ana shine bakin tahiyya in ka karanta at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu ana cewa ayyuhan nabiyyu ana cewa ayyuhan nabiyyu to dai ne assalamu alayka shine ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asharu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asharu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to bakin nan ga raka'a ta ga zaman farko kenan to an sani shi ga zama na biyu da ma ko can ana son ya fi tsawo shi kuma ko ga zama na biyu din. To wannan shine shi kuma ga zama na biyu din wanda aka fi son ya tsawo shine mun karanta shi da can shi ma cikin littafin mu na Ashimawi da muka yo mun karanto cewa ga zama na ƙarshe wanda zaka yin sallama gare shi bayan ka karanto wannan tahiyar da mun ka karanta sannan sai kuma ka hada ka ci gaba da cewa sai ka ci gaba da cewa asharu Allah wa asharu anna allazi ja'a bihi muhammadu haqqun wa asharu anna allazi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna jannata haqqun wa anna an-nara haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna as-sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu min fil quburi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin warham muhammadan wa ala muhammadin wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima fil alamin innaka hamidun majidun allahumma salli ala malaikatika wal muqarrabina wa ala anbiya'ika wal mursalina wa ala ahli da'atika ajma'ina allahumma ghfir li wa li walidayya wa li a'immatina wa liman sabaqana bil imani maghfiratan azman allahumma inni as'aluka min kulli khairin sa'alaka minhu muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alayhi wa sallama wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu muhammadun nabiyyuka wa rasuluka sallallahu alayhi wa sallama allahumma ghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير to wannan shine wanda mun karanto shi a can cikin littafin Ishmawi da muka yi fassara to wannan shine abin da shi ake karantawa shi yasa zaka ga tafiya ta ƙarshe din ta fi tsayi to wannan shine to takaita ta farko din shine yake magana cewa a takaita ta mustahabbi din ne to shine cewa ka suratul ukhra kamar takaita sura ta ƙarshe kazal wasda haka nan zama na tsakiya takaita shi kuma istuhib an so sabqo yadin rigen hannu wad'an wajen azawa a cikin sujada in zaka yi sujada kaman kai ruku'i ka dago daga ruku'i kenan to zaka yin sujada to in ka zo hannunka aka son ka fara dafawa ga ƙasa tukun in ka fara kai hannunka ƙasa sannan goyenka su kuma su kai ƙasa shine ma'ana istihab an so sabqo yadin rigen hannu wad'an wajen azawa wurin sujada kenan sannan wafin rabi a cikin dagowa kuma arruka guwayo su riga su kuma kaman in ya zama bayan ka gama kenan sujada zaka miƙewa tsaye ne to ya zama guwayonka su fara miƙewa ya zama guwayonka sun fara rabuwa da ƙasa sannan daga bayan hannunka sai su riga sannan su dago daga ƙasa din to shine yake magana sannan ya ce wa karihu basmalatan ta'awuza fil fardi was-sujudi fi thawbi kaza kauru imamatin wa ba'da kummihi wa hamlu shay'in fihi aw fi fammihi yace wa karihu basmalatan malaman malikiya sun karhanta yin bismillah ta'awuzan da kuma yin a'udhu billahi fil fardi a cikin sallar farilla was-sujuda da yin sujada fi thawbi a cikin tufa kaza haka nan kauru imamatin nadin rawani wa ba'da kummihi da sashin hannun rigar shi wa hamlu shay'in da daukar wani abu fihi a cikin shi hannun rigar ko kuma aljihu aw fi famihi ko kuma a cikin bakin shi wato abinda yake nufi yace wa karihu basmalatan malaman malikiya sun karanta yin bismillah a cikin sallah ta'awuzan da kuma yin a'udhu billahi wato shine lokacin da mutum zai yi bismillah zai sallah a cikin farilla a malikiya makruhi ne mutum yayi a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ya ci gaba da karatu to makruhi ne iyaka dai sai dai ka fara da alhamdulillahi rabbil alamin kurum direct wannan a malikiya kenan saboda haka makruhi ne su yi wannan amma imamu shafi'i shi kuma gare shi abinda yace wajibi ne sai an yi su idan ma mutum bai bismillah din ba shi a wurin imamu shafi'i sallah tayi tabaci gare shi sallah tayi tabaci a mazhabaci saboda haka shi wajibi ne farilla ne sai an karanta sai an yi bismillah wajen karatu saboda haka wannan kuma duk yana komawa ne zuwa ga malamai sabanin da sun kai wasu suna ganin cewa ita bismillahir rahmanir rahim a ɗaya ne daga cikin ayoyin Fatiha wasu kuma suna ganin cewa a ba ɗaya ne daga cikin ayoyin Fatiha ba saboda haka ita daban take ita bismillahir rahmanir rahim wata aya ce dai daban take ba ainihin haɗu suke da Fatiha din ba to kuma mun riga shi ma dai mun karanto ko a cikin Ishmawi shi ma dai mun karanto shi a lokacin da muka yi wancan karatun yayi magana cewa magana take mashhuriya a cikin bismillah makruhi ne a malikiya da yana uzu billahi din a cikin farilla amma banda nafila ita nafila da ma ana yi ko da ga malikiya din su ba makruhi bane yin su din ba to amma kuma yace an samu wani zance mun karanta shi a Ishmawi cewa an samu wani zance cewa watan kuma halal ne a karanta ita bismillah din a cikin sallah yace to kuma an samu daga Ibn Maslama yace mustahabbi ne yin bismillah din a cikin sallah yace kuma ibnu lafi'in shi kuma yace a wajibi ne yin bismillah din to ala ayi halin dai misali ko dai mutun yayi makruhi ne kai a malikiyya din amma shi yasa kaga wasu daga cikin malamai kuma daga cikin shugabanni mushi wata janar radiyallahu anhu da sauran su duka za ka suna yin bismillah din abinda addalilin yin bismillah din nan saboda fita daga sabani tunda shi imam shafi'i ya tafi akan cewa wajibi ne sai an yi ta in ba a yi ba sallama ta baci shi ko imam malik kuma makruhi ne kai koyi kai ba zunubi gare ka ba ko daya ba kuma sallaka tana nan ba ta da matsala to dan a fitar daga sabani kaga idan ko da yi kai ga malikiyya dai sallaka tana nan lahi halaba ta da matsala in kuma imam shafi'i shine daidai kaga to in baka yi ba kaga baka da sallaki nan to bisa ga don kewayewa shi yasa ake zuwa da ita ne ana yi din saboda kai yin ta din ba laifi bane wannan dai shi ma wani karatu ne mai zaman kanshi kware da gaske to wannan shine abin da yake ishara zuwa gare shi din cewa wa karihu sun karhanta basmala sun yi bismillah a cikin falilla ta'awwazu da ya'uzu billahi fil fard a cikin sallar farilla amma ga sallar sunna nafila wannan ba komai bane ko ga malikiyya anayi sannan wasu su da yin sujada shi kuma fitsaube a cikin tufa wato shine mutum ya shimfida wani tufa sai ya yi sujada zai sujada gare shi to makruhi ne yawa saboda kaga yanzu duk irin sujada da ake yi bisa ga shimfidu da ake yi kafin menene kaga makruhi ne yawa to shi din ne to saboda haka amma yanzu kaga sai kaga a zo a yi ta rigima wani yazo ya ce ai shi kenan tunda wani yana bismillah dan bid'a ne ai menene wajen bismillah wajen sallah ah sannan kuma alhali misali kaga ga irin yin sujada ga shimfida shi ma ai kaga makruhi ne wai sai makruhi kawai yazo ya hada mutane fada a zo a yi ta rigima akan makruhi abinda in kai shin ba laifi kai ba to dan wani yayi shi kenan sai me kuma musamman ma ga wasu ma malaman sun tafi akan yi din to kaga shi yasa sai kaga ai ta rigima kuma amma ga kafi kuma kowa na sujada ko wani masallaci ka isko shin fitir da kafi amma to kuma kaga duk ba taba fada da rikici kan shi ba shi wannan saboda haka yana da kyau mutane su daina dauko abinda zai zaba na rigima ba a zo ai ta fada ai ta rigima akan shi cikin addini to shine wasu sujuda yin sujada fi thawbi a cikin tufa kaza yace haka nan watan kauru imamatin yin sujada bisa ga nadin rawani wato mutum ya nadin rawani sai ya sujada bisa gare shi ya rufe goshin nashi kenan wa ba'du kummihi da sashin hannu rigar shi sai mutum ya shimfida wani gefe na riga tai sai ya sujada gare shi domin kalmar kummi tana dauka hannu riga kuma tana dauka har da aljihu ma lokaci ana ce mashi kummi din shine wa ba'du kummihi da sashin hannu rigar shi mutum ya shimfida shi indai ba larura ba kamar in larura ce ta kama ya zama wurin zafin rana ne kuma siminti ne wurin ko dutse misali ya dauki zafi sosai ba yadda za a yi a yi sujada ba ta da yan shimfida ba to wannan dan mutum kuma ya azaba nan bai yi makruhi ba komai shine sannan wa hamlu shay'in da daukar wani abu fihi a cikin shi hannun riga din ma'ana ko aljihun riga kinan ka sa wani abu mai nauyi gashi yana ma nauyi ciki kana sallah makruhi ne aw fi famihi ko kuma a cikin bakin shi shine mutum ya dauko wani abu ya sa cikin baki ne yana sallah to shi ba makruhi ne sannan qira'atul ladas sujudi war ruku tafakkurul qalbi bi ma'ana fashkhushu yace sannan ba wannan qira'atun sannan da yin karatu karatun Qur'ani da sujudi nan gun sujada war ruku' da kuma ruku'i sannan tafakkurul qalbi da tunanin zuciya bi ma'ana fal khushu'u daga abun da yake kore kaskantar da kai wato abun da yake nufi a wannan shi ma yace qira'atun karatun Qur'ani makruhi ne shi ma ladas sujudi nan gun sujada war ruku' da ruku'i ma'ana in mutun yayi sujada ko ruku'i to ba a yin karatun Qur'ani ciki ne ba a yin karatun Qur'ani cikin karatun sujada da kuma a cikin sujada a cikin ruku'i sai dai tasbihi ne kawai ake yi an sani ita sujada ma har da addu'a duk mutum yana yi sannan tafakkurul qalbi yace da kuma tunanin zuciya bi ma'ana farkhushu daga abin da yake kore kaskantar da kai duk abin da zai kore maka ladabi da kaskantar da kanka ga Allah cikin sallah kana tunanin harkokin duniyar ka kana tana zance da shi ma makruhi ne ba a son yi haka nan ko karatun mana mai akhdari ma cewa yana rage wa mutum ladabi sallah ne wannan tunanin da yake yi to wannan shine sannan wa abathun wa ba'athun waltifatu wa abathun waliltifatu waddu'a asna qira'atin kaza in raka'a tashbihun to na'am sannan ci wa abathun da wasa wato shine wasa da gemu ko wasa da zobe ko wasa da wani abu shine wa abathun da wasa waliltifatu da waiwaye waddu'a da yin addu'a asna qira'atin a tsakiyar karatu kaza haka nan in raka'a idan yayi ruku'i shi ma yin addu'a ciki makruhi din ne ma'ana shine yake nufi abinda yake nufi wa abasun da yin wasa shine wasa da zobe ko wasa da gemi ko wasa da wani abu kana cikin sallah makruhi ne wal iltifatu da waiwaye shi ma wanda ba na larura ba kawai mutun dai waiwaye mai waiwaye kuma wanda bai ma ji ba kibla baya ba in wanda ya ba kibla baya ne sallar ta baci gaba ɗaya ne amma ana nufin waiwaye wanda mutun dan juya haka kadan da kanshi to wannan makruhi ne ba a son haka nan saboda haka ita sallah na tsuwa ake so kaga duk wanda zaka ga yana waye kaga babu nasuwa ciki kinan to wannan shine to shi yasa aka son mutum ya samu nasuwa a cikin sallah shine wajen tafatu da waye shi ma makruhi ne a cikin sallah din sannan wadu'a da yin addu'a asna qira'atin a tsakiyar karatu kamar kana karatun sura ko fatiha tsakiyar sai ka zo ka tsaya sai kai addu'a to shi ma ba a yin haka nan makruhi ne shine asna qira'atin kaza haka nan in raka'a idan yayi ruku'i shi ma makruhi ne mutum ya ruku'i sai ya tsaya yana yin addu'a cikin ruku'i shi ma ba a yin addu'a cikin ruku'i sai ya ce tasbiku aw farqa'atul asabi'i takhassurun takmidu aynin tabi'i yace tasbikun saka nan tasbiku watan shine sai kace sararraka yatsu kamar kace tasbikul asabi'i sararraka yatsu aw farqa'atu ko kuma karkarya su yatsu wato ma'ana shine tasbikul asabi'i sararraka yatsu shine ma'ana kana sallah sai ka dauko hannunka yatsun hannunka na dama da nagunka ka hade su wuri guda ka sarka su cikin junan su kana sallah kuma ba a yin haka nan kila ko kana sanne kana ta shafi wani abu daban to ba a yin haka nan din makruhi ne wannan sararraka yatsun aw farqa'atu ko kuma watan kakkarya su din kamar kana sallah kana lulla suna rakos a cikin sallah din amma an gane banda idan mutum ya gama sallah misali amma cikin sallah din ake magana idan mutum yana sallah sai ya haka din to yayi makruhi amma in ya sallame ne kuma to wannan shikenan ba komai amma dai kana cikin sallah makruhi ne ka rika amma masu wadannan yatsu din sannan ana cewa kuma sannan da kuma wawwa da su yatsun kana sallah kuma sai ka bubbude yatsun ka hakan ga to shi ma ba a yin haka nan kamar dai yanda aka son kai su kawai ka bar su haka nan din shine tasbikul asabi'i sassar qayatsu aw farqa'atu ko kuma kakkarya su sannan takassurun aza hannu bisa kuibi tagamidu aynin runtse idanu tabi'i mai bi masu ne wato shine takassurun wato aza hannu bisa kuibi shine kamar wajeje sai cibiyar mutum haka mutum ya kawo hannun shi nan ya aza to ba ayin haka nan ko wancan din da mun haka bata na kafa da ake yi bisa kirji ne ake azaba ba bisa ga ciki ba bisa kuibi ba saboda ga shine takassurun aza hannu bisa kuibi shi ma makruhi ne tagamidu aynin da runtse ido tabi'i mai bi ne shi ma ga makruhain saboda haka shi ma mutum yana sallah runtse idanun shi ma makruhi ne ba ayin haka nan to waɗannan su ne makruhan da ya kawo mana to yanzu kuma abinda zai gaya mana shine zai gaya mana salloli guda biyar waɗanda suke farillai zai gaya mana abubuwan waɗanda suke farillai haka yace faslun rabiwa wa khamsu salawatin fardu ayn wa ya kifayatul liman yatiduna mai yace faslun rabiwa wa khamsu salawatin salloli guda biyar fardu ayn farilla ne na dole wa ya kifayatun wahaya kifati ita sallata farilla ce ta dauke majuna limayitin amma ga matacce duna mai ban da ƙarya ba ƙarya ma'ana shine wa khamsu salawatin salloli guda biyar fardu ayn farilla ne na dole wai sallolin nan guda biyar sallar azhar sallar la'asar magriba isha'i asuba to waɗannan sallolin guda biyar yake nufin yin su farilla ce ta dole kowa shi sai yayi da kai ne komi kudinka komi mulkinka ba a yadda ka ce za ka ba wani kudi ya je maka sallar ba sai kai da kanka to farilla kenan ta dole sai ya ce amma wahai ita sallah din nan kifayatun farilla ce ta isuwa amma limaitin ga matacci ma'ana sallar gawa kenan idan aka yi rasuwa to idan za a yi sallah to wannan wani ya dauke mu wani ba a ce dole duk mutanen gari gaba daya sai sun taru wajen sallar gawa ba a'a so dai zo abin da ya samu din kawai saboda haka in mutun yana da wani uzuri bai samu damar zuwa ba wannan babu laifi saboda haka kar mutane su rika damuwa amma mutun rasuwa wani kana ganin kila ka ga tunanin ka ganshi yazo wajen sallar janaza wannan nakan da ya rasu sai ba ka ganshi ba kai kuma sai ka dauka da kila ko ba ya son ka ne ko wani abu daban da sauransu to ba haka bane kar ayi wannan saboda me saboda ita sallar gaba daya farlo kifayatin ce farilla ce ta isuwa idan wasu sun kazo sun dauke musu amma da mutun ya rasu ne gaba daya ko musulmi ne shi an sani mutunin kike amma duk gari ake zuwa wurin janazar to nan an ka taro gaba daya an kai laifi amma in wasu sun kazo sun dauke musu ya ka dai kai da baka samu dama zuwa wurin sallar janazar ba in ka samu dama to na zuwa ta'aziyya kuma sai ka je ka yi ta'aziyya saboda in mutum ya zo sallar janazar kaga tana da lada ko tana da lada wanda ake kamar girman dutse ne wanda ake cewa yankin lada in mutum an kai sallar dai bai zo makabata ba in kuma bai han makabata yana da yanki na lada din to wannan shine cewa wahai ita sallah farlo kifa wahai kifatu ita farilla ce ta isuwa limitin ga madaci duna mai ba ƙarya kuma yace furudu hatta kabiru arba'an du'a wani yatun salamu sirrin tabi'a furudu ha farilla ita sallar gawa at-takbiru arba'an kabbarori guda hudu du'a sannan da yin addu'a tsakiyar su kenan waniyatun da niyya salamu sirrin sallama ta boye tabi'a tana bi musu, mana shine farillan ita sallan nan ta janaza wato shine kabbarori guda hudu su ne ake sannan da kuma yin addu'a tsakanin su waɗannan kabbarori din, wanda game da addu'a na ita kabbarori na sallan nan ta gawa din nan kamar yadda muka faɗa cewa ba a ce dole sai kala addu'a kaza za a yi ba. Iyaka dai mun sha karanta addu'o'in da anka so a yi, mun karanta a cikin karatu littafin mu na Ishmawi, wanda yanzu ba sai mun mai karatu mutum da yana da tsawo kuma saboda lokacin mai na tafiya, kuma gashi an sha yin karatu kan can ya kamata ya zama a ce an kiyaye su daga can din. Mun yi shi a cikin ina jin wanda yake bukata ya ji karin addu'o'in da ake karantawa din a cikin ita sallar ta janaza din, yanda anka ci an so haka nan din. In mun ya samu karatu mu na littafin Ishmawi na 11 da kuma na 12 ina jin haka in ban manci ba. To waɗannan su ne waɗanda mun kai na Ishmawi wanda an kai bayanin yadda ake yin karatu a cikin sallar ta janaza din. Sannan haka nan cikin karatun mu na Iziya shi ma ana jin shi ma karatun mu ne na 35 a cikin Iziya, shi ma mun yi bayanin irin yin karatun da ake yi shi ma wajen sallar ta janaza din. Saboda haka wanda yake neman ƙarin ya ji abin da ake karantawa din sai ya nemi waɗancan karatu kan na 11 da na 12 na karatun Ishmawi kenan da kuma na 35 na littafin Iziya. To wannan shi ne, saboda haka in ba mance ba insha Allah ina sanar haka ne, saboda haka shine yake nufin addu'a sannan yin addu'a wani yatun sannan yin anniya, an sani da maniya ko can farilla ce ta dukkan ayyuka gaba daya. Sannan salamu sirrin sallama ta boye tabi'a tana bi musu, ma'ana liman sai ya sallama a boye, ma'ana ba daga murya zai kware ba wajen sallama, a ya dai waɗanda aka sagare shi ya zama sun jiya. To shine kuma an sani sallama daya ce ake mata, wani sallar janaza sallama guda ce za kai shi kenan. Sannan ya ce wa kasalatul ghusl dufnun dafnun wa kafan watrun kusufun aidun istiqasunan, yace al ghusl wanka ga shi mamaci wa kasalatu, to shi ma kamar sallah din ne, ma'ana farilla ne shi ma, saboda haka in mamaci yar shi ma a mai wanka farilla ne shi ma. Sannan sai ya ce to dafnun rufe mamaci wa kafan da sa mashi likafani watrun da sallar wuturi kusufun da sallar kisbewar rana ko kisbewar wata aidun da sallar ido da guda biyu sallar idi babba sallah ba da sallar karama istisqa'u da sallar roƙon ruwa sunan dukkan su sunnoni ne. Saboda haka nan in aka kula gaba daya hade muna sunnoni ne salloli wanda sunnoni, wato shine abubuwan da sunnoni kamar rufe mamaci din, kamar likafani sa mai likafani shi mamacin, kamar kuma sa mashi wuturi yin sallar wuturi da ake yi, da kuma sallar watan kisbewar rana ya aka yi dugudin nan da ake yi na dare nan ko kuma kisbewar wata da sallar idoda sallar layya da kuma sallar karama da kuma sallar roƙon ruwa, dukkan su waɗanda sallolin gaba ɗaya sunnoni ne. To shine haɗi mana gaba ɗaya shine ma'anar al-ghusl wanka wa kasalati kamar sallah ne, ma'ana shi farilla ne. Sannan dafnun rufe mamaci wa kafan da mashi likafani watrun da sallar wuturi kusufun da sallar kisbewar rana ko wata idon da sallar idoda istisqa da sallar roƙon ruwa sunan sunnoni ne su. Yace fajrun ragibatun wa tuqdalil zawal wal fardu yuqda abadan wa bit tawal, yace fajrun ita ko raka ta alfajiri ragibatun abu kwadayi ce, wa tuqda ana ranka ta liz zawal tun daga wayewar gari har zuwa watan gushewar rana daga tsakiya, wal fardu sallolin farilla yuqda ana ranka ta abadan har abada wa bit tawal kuma ajiri, ma'ana shine fajrun sallar raka'ata al-fajr da ake kamar in lokaci yayin sallar asuba bayan an yi kiran sallar asuba al-fajr ya hito din nan bayan al-fajr ya hito, to kamin yin sallar asuba din mutun yin sallar nafila da aka yi gona raka'a biyu din nan, to waɗannan rukun guda biyu da aka yi bayan al-fajr ya fito to sai ne ci ragibatun abun kwadayi ne, ma'ana ana kwadayin samun lada a cikin su suna da muhimmanci kware da manzo Allah sallama yana yawan yin su. Sannan yace wato qada ana ranka su raka'ata al-fajr din nan lizawal tun daga wayewar gari bayan rana ta dago har zuwa gushewar rana, kamar yanzu mutum bai samu damar yin su ba, to in yana son ya ranka din yana iya ranka su bayan rana ta gushi, kamar an nace bayan rana ta gushi kamar bayan rana ta dago sama, to yana damar da zai ranka tun daga nan zuwa har lokacin sallar rana za ta gushi wa sallar azhar za ta yi kenan, duk lokaci ne kana iya ranka ita wannan raka'atul fajr din. Sannan yace wal fardu sallar farilla yuqda ana ranka ta abadan har abada, saboda kai an ka biyo mutum sallar farilla har abada ana nan ana bi ne ita, maganar a ce a ba sai ka ranka ta ba wannan ludabari ne sai an ranka ta abadan har abada wa bit tawal ko bisa gajirantawa, wato shine ma'ana in ka san an biyo ka din ka jiro su azhar sannan za kai sannan la'asar sannan magriba ya danga ka jira su din daga wannan sai wannan yanda suke jira din. Nudiba naflun mutlaqan wa ukidat tahiyatu dhuha tarawihun talat wa qabla watrin misla zuhrin asri wa ba'da maghribin wa ba'da zahri a yace nudib nudiba an su nafilun yin nafila mutlaqan saki ba kaidi wa ukida an karfafe ta wa ukida an karfafi tahiyatun sallat tahiyatul masjidi duhan da sallar duha ta hantsi tarawihun da sallar tarawih shine sallar asham shine wasu ka cewa alkareji talat tana bi masu ita sallar tarawih din abinda yake nufi shine nudiba naflun an so sallar nafila mutlaqan sake ma'ana sallolin nafila ko da rana ko da dare to ana son a rika yin su nafila din amma ya ce wa ukida an karfafi tahiyatun sallat tahiyatul masjidi wato idan mutum ya zo masallaci indai ba lokutan da ba a yin sallar din bane an gane kamar bayan la'asar kenan ko da kuma an gama sallar asuba to idan mutum ya zo ya shiga masallaci indai yana da alwala to sai ya salla nafila laka a bi su ne ga su masallaci to mai karfi ce suna ci mai karfi yake nufi nan din sannan da duhan sallar duha shine wala walha wannan sallah ce shi ma ta nafila wanda ake da hantsi da bakin da irin lokacin da ka san ya halitta ai sallah ko tun daga baki irin karfe 9 na safe ko tun daga wannan lokacin har zuwa irin 11 duk kaga lokacin ne dai to duk wannan lokacin shi ma yin sallar duha din ita kuma kalamcin ta kai raka'a biyu kuma kai da yawa kuma shine raka'a 8 saboda haka kana yin raka'a biyu ko kai raka'a 4 ko kai raka'a 6 ko kai raka'a 8 sallar duha din duk yayi ita ma sunna ce mai karfi sannan tarawihun sallar tarawihi 3 tana bi musu ma'ana shine sallar tarawihi da ake sallar asham kenan ko kuma sallar wasu suna cewa sallar alkareji to dukkan su dai gaba ɗaya waɗannan sallar dai ita yake nufin da cewa ita ma sunna ce yace sannan da yin sallar nafila yace shi ma qabla watrin gabanin sallar wutri wato sallar zaka yin wutri bayan kai sallolin ka na dare in zaka yi wutri to shi ma kamin kai wutrin to yin wata nafila wannan tsakanin kamar yanzu misali kila an gama sallar isha'i sai kana son kai wutri wannan lokacin to inda so samu ne ka fara yin wata nafila to shine aka ce mashafa'i kenan to ka fara yin wannan nafila din to kun sannan kai wutrin shi da qabla watrin da gabanin wutri misla zuhrin haka nan misalin azhar okay man fassara shi ba ku wa qabla watrin da gabanin wutri misla zuhrin haka nan misalin yin nafila bayan azhar ga azhar asrin da kuma da la'asar wa ba'da maghribin da bayan maghriba wa ba'da zahari da kuma bayan sallar azhar ma'ana shine wato wa qabla watrin ana yin sallar nafila gabanin watan sallar wutri kamar da ne bayan dasu sannan misla zuhuri haka nan misalin sallar azhar ita ma kamin ayi sallar azhar mutun yana yin nafila asri sannan da kamin sallar la'asar shi ma mutun yana yin nafila wa ba'da maghribi da bayan sallar maghriba shi ma mutum yana yin nafila wa ba'da zuhri da bayan sallar azhar shi ma ana yin nafila kaga ita azhar ana yi kamin ayi ko bayan an gama kuma sai mutum ya kara yin ya kuma dai yayi la'asar ita kuma kamin ayi ta ake yin nafilar in kuma aka gama sallar la'asar ita ba a yin nafila din maghriba shi kuma in an gama ta ita ma ana yi to shine ka nufin wadanga dukkan su sunnoni shine wa qabla watrin da gabanin da nafila gabanin wutri a misla zuhurin misalin yin nafila gabanin azhar asri da kuma gabanin la'asar wa ba'da maghribi da bayan maghriba wa ba'da zahri da kuma bayan azhar dukkan su ana yin nafiloli gare su to alhamdulillah kuma da yake za mu tsaya nan sai mun saki dawo insha Allah muna fatan inda muka yi daidai Allah ya karɓa mana kurakuran Allah ya yi mana shi yasa in ka kula wannan malami ya yi kokari kwarai da gaske domin zaka ga duk muhimman wasu abin da za a kawowa a cikin da tafiya daban-daban sai ka isku duk ya dunkule su gaba ɗaya ya kawo to muna fatan Allah ya saka mana da kairi Allah kuma ya ba mu iko na aiki da abin da muke karantawa alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda muka gane Allah ya ba mu iko aiki da shi wa wanda bamu gane ba muna fatan Allah ya ganar da mu wa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe muna ya fahimtar da mu dai ba mu iko gyarawa albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al-azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi بالعالمين